A shirinmu na wasu muhimman mata da suke taka rawa a al'ummar su. A yau dandalin VOA ya samu bakoncin
sunana Salma Muhammad.
Malama Salma, ba mu labarinki.
Ni dai an haife ni dai a Katsina. Na kuma yi primary school ina a Katsina, inda na zo secondary school ina na fara boarding school, Federal Government Girls College, Bakori. Na fara amma ban gama ba. Na koma wata makaranta a Zaria, ana ce mata St. Bartholomew's Secondary School, Mission School ne. Nan ma na fara dai, sai na dawo wata day school hakan nan. Ita ma dai a Zaria, ana ce mata Demonstration Secondary School.
Ki sai kin yi secondary school da dama?
Na yi secondary school gaskiya guda uku, inda kuma dai primary school ne guda ɗaya na yi, staff school.
To bayan an kammala secondary school sai aka yi kaka?
Bayan na kammala secondary school ɗina, sai na samu admission a APU Zaria.
Wani course?
Mass communication.
Abin da dama kika so ki karanta kenan?
Gaskiya dai ba abin da dama na so in karanta kenan, madam na apply economics ko kuma accounting.
Me yasa kika so economics ko accounting?
To, tun ina secondary school dama dai ina commercial class. Ba pure art ba. So ina commercial class. Shi yasa kuma duk burina dama ni in zama ida banka ko accountant ne.
To makin kin ne fitici ba suka kai ki mass comm ko kuwa
gaskiya dai ban sani ba, dan dai ni dai maki na ya kai komai da komai, kuma cross combination ina na jam akwai math. So kuma postemi ina ma economics ne. Amma kawai da admission list ya fito sai naga sunana a mass comm.
To da kika ga mass comm din biki buba a ci ba ki ji ya
na buba a ci na ne mu change of course har su biyu, amma aka ban sociology, sai kuma second time aka ban pol science.
Sai kika yi wanne?
Sai kawai na ce gara in yi mass comm din ya fi mun.
To an fuskanci gwagwarmaya a lokacin da ake karanta mass communication?
Sosai kam.
Wani iri?
Gwagwarmayan da na fi fuskanta shi ne dama ni dai asali ba na son English. Shi yasa dama nake son economics ko accounting saboda ya fi maths ya fi yawa.
Kin iya lissafi kenan?
Ba laifi, na iya lissafi. Ni kuma English ne dama ba na so. To kuma kin ga mass comm English ya fi yawa. Don kin ga akwai me ake cewa?
Theory
da kuma article writing. Ni kuma ko a makaranta secondary school ba na son article writing. Ya fi dai in aka ce miki article writing, maybe in za aka ba mu irin su theory din nan, bai fi dai in miki letter writing ba. Amma irin su article din, su feature writing din nan ba na yi, don ba na son dogon turanci. Irin haka shi yasa.
To banda wannan sai wani irin gwagwarmaya aka fuskanta?
To akwai gwagwarmaya da dama, kin san jami'a. Dole tun da ka kabar secondary school, kuma immediately da gama secondary school ɗina na samu admission a da yarinta, kuma sannan ba wani orientation, ba komai muka faɗa cikin jami'a ba. Kin san mun saba da secondary school da yanda ake answer questions a secondary school. Na 400 level ɗina gaskiya na samu matsala sosai, kuma gashi na zo irin an kusa fara exams already na first semester. Lokacin ina ta fama wannan change of course. Na ta fama procedure na change of course ina and dawo economics din. So
a level 4 din ma kina kokarin canjawa?
A level 1 ne kokarin, a level 1 ne kokarin canzawa.
So yanzu me burinki? Kina jin dadin aikin? Kina jin dadin aikin jaridan da ke karanta?
To zan ce ina jin dadi saboda na yi IT a companion FM. Gaskiya na ji dadi sosai a lokacin, na kuma fuskanci yanayin aikin jarida da sauransu. So yanzu kuma na zo na gama jami'a, na fara na zo na yi service, na kuma yi service ina a gidan radio still, Pyramid FM. So nan ma gaskiya na ƙara ganin yadda ake aikin jarida, da kuma na ƙara ganin jin daɗin sa dai.
Kin gama service
din? Yanzu na gama service
din. Ina batun aiki?
To muna fata Allah ya kawo mu.
An nema ba samu bane ko kwai?
A'a, tukuna dai ake za mu fara nema yanzu dai.
To ni irin shawara zaki ba matasa musamman ma mata?
To shawara ne da zan ba mata shine, gaskiya yanzu lokaci yayi da za a ce ba wai zaka ce wai ni ba zan karatu ba, meme ni irin to ko aure dai ma baya hana karatu. Ko da aurenki zaki iya komawa ki cigaba da makaranta, ba wani abu bane saboda makarantar nan na da alkhairi sosai kuma yana da muhimmanci sosai a rayuwar mu ta mata.
Madalla, da fatan matasa za a amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.